إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidul Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bindi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 21 ga watan Juma'a Thani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 12 ga watan 12 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Muna cikin suratul Haqqa, wannan kuma shine darasinmu na 5 a cikin wannan sura mai albarka. Fala uqsimu bima tubsirun.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
نعم. الله ما دوك كن سركي يكي توا فلا أقسم بما تبصرون. الله يكي توا إنا مير رنسوا دا أبن دا كوكي غني وما لا تبصرون دا أبن دا ما باكو غني إنه لقول رسول كريم lalle shi alqur'ani mai girma fadar wani manzo ne mai aminci wa ma huwa bi qawli sha'ir. Allah yake cewa shi alqur'ani mai girma ba fadar mawaki bane ba wala bi qawli kahin qalilan ma tu'minuna kadan ne kuke yin imani wala bi qawli kahin. Allah yace shi alqur'ani ba fadar dan duba ne ba qalilan ma tadhakkaruna kadan ne daga cikin mutane suke wa'azduwa. Tanzilun min rabbil alamin, shi alqur'ani sabkakke ne daga wajen ubangijin ta halikai gaba dai. Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawi, da kuma a ce ya kaga mana wa'ansu maganganu la akhadna minhu bil yamin, Allah ce da mun kama shi da karfi. Allah madaukakin sarki bayan ya garza alqur'ani ya tabbatar mana da cewa shi alqur'ani zance ne daga wajen ubangiji mai girma. Allah ya tabbatar mana da mushrikan larabawa cewa alqur'ani ba fade bane na mawaki kamar yadda suke ambatawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mawaki ne haka kuma alqur'ani mai girma ba zance bane ba na boka kamar yadda suke fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawil da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kirkiru wasu maganganu zai kirkiru wani wahayi yace wannan daga wajen Allah ne alhali kuma ba daga wajen Allah bane Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da ƙarfi Allah madaukakin sarki hannu ne mai sanda yake yi ma duk wani mutum wanda yake tunanin zai iya jingina ƙarya ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa to hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce zai kirkiru wasu maganganu na ƙarya da a ce zai kirkiru wani wahayi yace wannan daga Allah ne Allah madaukakin sarki yace da mun kama shi da ƙarfin mu Allah yake cewa thumma laqata'na minhu alwatin kuma da mun cire masa jijiyarsa ta zuciya Allah yake cewa fama minkum min ahadin anhu hajizina kuma daga cikin ku ku mutane babu wani mai iya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa wa innahu kuma lalle shi alqur'ani mai girma la tadhkiratul lil muttaqina abun wa'azi ne lil muttaqina ga masu kiyaye dokokin Allah wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibina Allah yace amma duk da haka mu mun san daga cikin ku akwai masu ƙaryata alqur'ani mai girma Allah yake cewa wa innahu la hasratun alal kafirina kuma shi alqur'ani mai girma zai kasance nadama ne a ranar tashin alkiyama alal kafirina ga waɗanda suke kafirce masa wa innahu la haqqul yaqin Allah yace shi kuma alqur'ani wata gaskiya ce gaskiya ta sakankancewa sai Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim dan haka ka tsarkake ko kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mai girma ne madaukaki ne Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'd alaqawil kuma da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jingina wasu maganganu yace daga Allah suke alhali ba daga wajen Allah madaukakin sarki suke ba Allah yake cewa la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da ƙarfin mulkin mu wannan yana mai tabbatar maka da cewa idan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan zai jingina wata magana yace daga wajen Allah take alhali ba daga wajen Allah take ba Allah yace da mun kama shi da ƙarfin mu ƙarfi na mulki da mun kama shi da ƙarfi na isa wannan yana mai tabbatar maka da cewa babu wani mutum da zai jingina ma Allah madaukakin sarki wata magana wadda wannan magana Allah madaukakin sarki bai fade ta ba babu wani mutum da zai yi magana a cikin addinin musulunci wadda wannan maganar Allah madaukakin sarki bai yarda da ita ba ko bai ambace ta ba kuma ya sha a duniya ko ya sha a lahira idan ma a duniya ya sha to idan ya tardo Allah a ranar tashin alkiyama zai yi bayani Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawil الامام ابن الجوزي اتقل تافش نتفسيري يكي تيوا اي ولو تكلف محمد ان يقول علينا ما لم نقله يكي تيوا دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم زي يقو قري يكركر وسمى غانا يجنجنا ما الله مدوك كنسركي مغنغنن دا الله بيفاتيسو با الله تي لا خزنا منه باليمين دا من كاما شدا كرف ملك مو كما دا من تري مسا جيجي يسا تزوتيا Allah yake cewa kuma fama minkum min ahadin anhu hajizina babu wani daga cikin mutane wanda zai iya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kamun da Allah zai yi masa da a ce zai jingina wasu maganganu wanda ba daga Allah madaukakin sarki suke ba al-imam ash-shawkani da al-imam al-qurtubi a cikin littafin su na tafsiri suka tafi cewa al-imam ash-shawkani yake cewa at-tawakkul takallufu al-qawli abinda yake ce ma at-taqawul kirkira wasu maganganu shine takalluful qawl mutumin da zai kirkira wasu maganganu wanda Allah madaukakin sarki bai fade su ba wal ma'ana al-imam ash-shawkani yake cewa abinda ayar take nufi shine ma'anarta law takallafa dhalika wa jaa min jihatin bihi min jihati nafsihi da manzon Allah zai kirkiri wani abu yazo da shi a wajen karan kanshi abinda Allah bai sabkar da wahayi akan shi ba wa summiya al-iftira'u taqawulan al-Imam Shawkani yake cewa zance wanda aka kirkira wanda ba na gaskiya ba ana ce mishi taqawulan ana ce mishi kirkiran magana li'annahu qawlun mutakallifun saboda shi magana ce wadda ba ta da asili magana ce wadda ba daga alqur'ani take ba magana ce wadda ba daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba al-Imam Shawkani yake cewa kullu kadhibin yatakallafu ma yakdhibu bihi duk wani mutum da yake da yake ƙarya to zaka ga cewa yana kokarin ya kirkiro abinda ba shi bane ingantaccen labari ko da labari ne ka ji na wani abu idan dai zaka kirkiro wasu labaru ka ƙara a cikin wannan labarin to a yare na larabci ana ce ma wannan abun taqawulul qaul shine ka faɗi wata magana wadda samsam wannan magana ba ta da alaka daga cikin abun da ya faru to shine abun da Allah madaukakin sarki yake nufi anan yake jama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko mu ce yake yi ma al'umma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ja mata hankalin cewa koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a kaddara ma zai iya fadar wasu maganganu wanda Allah madaukakin sarki bai fade su ba Allah ya ce to shi kankan shi ba za ya sha ba to ina ta ga wani mutum wanda za ya labe a cikin dakin shi ko a wani mutum wanda za ya labe akan wata kafa ya jingina wasu ƙaryayyaki da wasu maganganu wanda samsam Allah madaukakin sarki bai yarda da wa'annan maganganun ba ko Allah madaukakin sarki bai fade su ba a cikin alqur'anin shi al-imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin shi madarijus salikina lokacin da yazo bayani akan wannan ayar yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil yake cewa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kirkiri wasu maganganu ya jingina ma Allah madaukakin sarki yake cewa abinda ake nufi da shi anan hadha bi taqdiri an yataqawwala ba'd al-aqawil kaman Allah yana sa yana mu magana ne mu sa a cikin hankalin mu dama a kaddara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya fadar wa'annan maganganun ibn al-qayyim yake cewa fa kayfa bi man yataqawwalu ar-risalata kullaha to ina ta ga mutumin da shi zai zo ya ce an bashi annabci ina ta ga mutumin da zai zo ya ce shi an bashi wani abu koko ya samu wani wurdi da zai yi yayi wusuli domin shi ma ya zamanto matsayin Allah koko ya zanki fadar wani abu na cikin addini zaka ji suna fadan cewa idan muna magana a cikin wani abu wanda ya shahi sha'anin mu idan baka sani baka yi shiru shi addinin musulunci babu wani abu da za a ce wai idan baka sani baka yi shiru addinin musulunci abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi karara dan haka babu wani abu da zaka zo da shi kace a'a kai a wurin ka yana da wasu ma'anoni wanda wannan ma'anonin da kai da ire-irenka ne kadai kuka rada wa'annan ma'anonin to wannan yana daga cikin at-taqawul 'ala Allah fada ma Allah magana wanda Allah madaukakin sarki bai fadi wannan maganan ba haka ibn al-qayyim a cikin wannan littafin nashi koko mu ce al-imam sa'di a cikin littafin shi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa fa hikmatuhu ta'ala taqtadi alla yuhmila al-kadhiba alayhi yake cewa yana daga cikin hikima ta Allah madaukakin sarki alla yuhmila al-kadhiba alayhi Allah ba zai taba kauda kai ba ga mutumin da yake kirkira ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki zaka ga cewa wannan mutumin tun a duniya sai Allah ya kumetar da shi tun a duniya sai Allah ya nuna ma mutane cewa lalle wannan mutumin ƙarya yake yi ba gaskiya ba yake gai yake cewa Allah madaukakin sarki yana daga cikin hikimar shi ba zai daga ma wani mutum kafa ba wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki yake cewa allazi yaz'umu anna Allah abaha lahu dima'a man khalafahu wa amwalahum duk mutumin da ya iddi'ain annabta yake tunanin cewa Allah ya halatta mishi jinanan wanda suka saba mishi Allah ya halatta mishi kudaden wanda suka saba mishi wa annahu wa atba'ahu lahumun najat duk mutumin da yake tunanin yana da wata hanya ko yana da wata dariqa wanda wannan dariqar da su da wanda suka bi ta dukan su za su tsira wa man khalafahu falahul halak yana tunanin cewa duk mutumin da ya saba mishi wannan mutumin ya zamanto cikin wanda suka yi asara fa in kana Allah qad ayyada rasulahu bil mu'jizati yake cewa idan ya kasance Allah madaukakin sarki ya aga zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abun da yake mu'jiza ne wa barhana ala sidqi ma jaa bihi min al ayatil bayyinati Allah yazo da dalili mai bayyana cewa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi abu ne bayyane wa nasarahu ala adaihi haka Allah madaukakin sarki ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan wa'anda suke ɗan adawa shi ne akan wa'anda suke ba su yi imani ba wa makkanahu min nawasihim haka Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama a cikin tsatsan mutanen da ba su bi shi ba fahuwa akbaru shahadatin minhu ala risalatihi yake cewa wannan kariyar da Allah madaukakin sarki ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne mai tabbatar mana da cewa wannan abunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abu ne na gaskiya abu ne wanda Allah madaukakin sarki shi ya aiko shi da wannan alqur'anin wanda muke karantawa haka al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi da yayi akan talkhisin littafin al-Istighasa wanda Ibn Taymiyyah yayi yake cewa abunda Allah madaukakin sarki yake nufi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai jingina mana wata ƙarya ko zai jingina mana wasu maganganu ya kaga mana su ya ce daga wajen mu suke walau quddira annahu alaihi salatu wassalam Ibn Kathir yake cewa walau quddira da za a kaddara a ce lalle shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ghayyara risalata a ce ya canza wannan saƙon wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi lan taqama minhu da Allah madaukakin sarki ya kama za wal maqsudu nafyu hadha taqdir abunda ayyasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana ba wai ba Allah yana tsoratar da manzon Allah ne koko ba wai Allah yana shakku ne a cikin manzon Allah zai iya gayin wani abu ko ya canza wani abu na daga cikin abunda aka aiko shi da shi a'a Allah yana so ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron ubangijinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kamun Allah kamu ne wanda baya da dadi dan haka shi amintacce ne wanda ba zai yi kokarin jingina wata magana ba ko yayi kokarin canza wannan sakon wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kamar yadda wasu suke iddia in cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza wani abu na daga risalan shi al-Imam Ibn Kathir yake cewa lintifa'in lazima saboda kore jingina wata magana ga Allah dan a kore wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fal ayatu fiha dalilun yake cewa a cikin wa'annan ayoyin akwai dalili ala anna Allah ta'ala la yubqi ahadan yad'i anna Allah awha ilayhi kamilan kalaman yuballighuhu ila an-nasi yake cewa a cikin wannan magana akwai dalili mai nuna cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar wani mutum ba ko ma wani irin mutum ne wanda yad'i anna Allah awha ilayhi wanda yana iddia'in cewa Allah madaukakin sarki yayi mushi wahayin wata magana yuballighuhu ila an-nasi wanda ya gaya ma mutane wannan sakon wa annahu yu'ajjilu bihalakihi al-Imam Ibn Kathir yake cewa duk mutumin da ya jingina wahayi daga Allah madaukakin sarki ko ya jingina wata magana yace daga Allah take yake cewa wa annahu yu'ajjilu bihalaki zaka ga cewa Allah madaukakin sarki yana gaugauta halaka wannan mutumin fa amma man yadda innubuwata duna iddia'i qawlin aw wahyin ilayhi fa inna Allah qad yuhlikuhu ba'dahin yake cewa amma duk mutumin da zai iddia'in cewa Allah madaukakin sarki ya aiko shi da annabta amma bai ce an mishi wahayi ba haka kuma bai ce ga wata magana ba wadda daga wajen Allah take yace to idan Allah ya ga dama irin wannan mutumin Allah yana daga mishi kafa sai lokacin da ya ga dama sai ya halaka sa amma mutum ba a tarihi mutum bai taba hada wa'annan abubuwan guda biyu ba kuma Allah ya jinkirta masa mutum bai taba kiran cewa shi yana da annabta ba kuma yace Allah madaukakin sarki yayi masa wahayin wata magana wanda zai isar da wannan magana a gaban mutane kuma Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa al-Imam Ibn Kathir yake cewa a'a wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya dokan makansa alƙawalin ba zai yi wannan ba duk mutumin da ya jingina wasu maganganu yace wannan maganganun daga Allah madaukakin sarki suke al-Imam Ibn Kathir yake cewa a tsawon tarihi gaba ɗaya ba wani mutum da zai iddia'in nubuwa ko yayi iddi'a'in wata magana yace wannan magana daga Allah take kuma Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa amma idan ya iddi'a'in cewa shi annabi ne amma bai ce ga wata magana ba ga wani wahayi wanda aka sabkar masa da shi Ibn Kasirin yake cewa wannan idan Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya jinkirta masa sai wani dan lokaci kuma sai Allah madaukakin sarki ya kama sa ta inda ya ga dama dan haka a kalkashin wannan ayar walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai jingina wasu maganganu ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da karfin mu da mun kama shi da karfi na azaba da mun kama shi da karfi na mulki dukkanin malaman tafsiri sun tahi akan cewa babu yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina ma Allah madaukakin sarki wata magana amma Allah yana gayin wannan ne saboda kowa ya shiga taitayinsa idan Allah ya ce zai kama manzon Allah alhali mun san kowa sanin cewa babu wani mutum wanda Allah yake so ko wani mutum wanda Allah yayi magata a wannan doran duniyan kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan akwai wani jallayi wanda manzon Allah zai ketaro misali Allah ya ce ba za a daga masa kafa ba idan ya ketaro wannan layin to babu wani mutum babu wani mahaluki da za ya ketara wannan da za ya ketaro wannan layin kuma ya tunanan cewa Allah madaukakin sarki zai daga masa kafa shi yasa duk wata mas'ala wadda ta danganci mas'ala ta shari'a babu ma kamar abin da ya shafi mas'ala ta aqida zaka ga cewa ahlus sunna wal jamaa ba su kore wannan ko su tabbatar da wannan sai da dalili duk abin da aka samu dalili ingantacce mai tabbatar da cewa wannan abu ya tabbata a addinin musulunci zaka ga cewa ahlus sunna suna tabbatar da wannan abun haka duk abin da aka samu wani abu wanda za a ce ga wani dalili wanda ya kore wannan abun zaka ga cewa ahlus sunna sune wa'anda suke kokarin su kore wannan abun haka duk abin da ba a samu dalili ba mai tabbatar da shi ko dalili mai korar da shi zaka ga cewa ahlus sunna suna yin shiru akan wannan abun ba su cewa abu ne wanda yake tabbatacce ba su cewa abu ne wanda yake ba tabbatacce ba bal ma wannan yana daga cikin sifa yana daga cikin alamomi yana daga cikin manhaj na ahlus sunna wal jamaa shine yin shiru idan dai ba an samu wani dalili mai karfi ba wanda yake tabbatar da wannan abu ko wani dalili mai karfi wanda yake kore wannan abu me yasa ahlus sunna wal jamaa suke taka dantsan a wajen tabbatar da wani abu na shari'a musamman abin da ya shafi aqida a ce wani mai yin kaza kafiri ne koko a ce mai yin kaza mushriki ne koko a ce wanda yake kaza ya bar addinin musulunci me yasa ahlus sunna suke taka dantsan akan wannan saboda idan kace mai yin kaza ya kafirta ko mai yin kaza shirka ne alhali wannan abun babu wani dalili daga qur'ani ko dalili daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tabbatar da wannan to kamar ka jinjini ƙarya ne ka doki wasu maganganu ka jingina ma Allah madaukakin sarki shi ko jingina ma Allah wata magana yana daga cikin manya-manyan zinubai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah madaukakin sarki baya gafarta ma mutum idan dai ya dage akan wannan abu shi yasa ahlus sunna wal jamaa suke kokarin cewa duk abin da zaka ji sun ce kaza ya tabbata da su yi kokarin su nemo mishi dalili tabbatacce daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah haka duk abin da bai tabbata ba zaka ga suna kokarin taka dantsan suna kokarin yin shiru akan abin da akwai sarkakiya a ciki me yasa saboda kada su jingina ma Allah madaukakin sarki wasu maganganu wanda Allah madaukakin sarki bai lamunce da su a cikin shari'a shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi nuna mana matsala irin taka jingina wata magana ta addini ga Allah wadda Allah bai faɗa ba sai Allah ya hada abun da shirka saboda kowa ya shiga taitayinsa Allah madaukakin sarki yake cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله كتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتي دا متاني وبنجينا يا هانا دا أبن دا يكي ممونا أيكيني ma zahara min hawa ma batana abunda yake a sarari da abunda yake a boye wal isma da duk abunda yake saban Allah ne ka gaya ma mutane cewa Allah ya hana wannan wal baghya bighairi al haqqi da yin ta'addanci ba tare da haƙƙi ba sai Allah yake cewa wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana koko mutane su hada Allah da wani a wajen bauta a cikin abin da Allah bai sabkar da wani dalili ba akan wannan sai Allah yake cewa wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna da kuma ku jingina wata magana maganar da Allah madaukakin sarki bai fade ta ba amma ku baku sani ba kai baka sani ba a tambaye ka akan mas'ala ta addini amma kai fatawa kai ka gai abin da ka ga dama to wannan yana daga cikin hadari wanda al'umman mu ta samu kanta a ciki zaka ga cewa kowa ya sa rigan malinta kowa malan ne kowa za a tambaye shi a harkar addini ya fada abin da ya ga dama kowa za a tambaye shi akan addini ya fadi abin da ya ga dama saboda babu wani wanda za ya tsare shi ya ce ina dalili koko babu wani wanda za ya kai shi ga hukuma ya ce ga wani yana ma Allah ƙarya ko yana ma addinin Allah ƙarya dan haka kowa yake fadan abin da ya ga dama to shi ahlus sunna wal jamaa manhaj na ahlus sunna wal jamaa ba aso mutun yayi magana akan abin da baya da dalili ƙwararre daga alqur'ani ko daga hadisi a wajen tabbatarwa ko a wajen korewa duk abin da zaka fada abin da ya shahi al'amari na addinin musulunci ka tabbatar wa kanka da cewa kana da dalili ingantacce daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga alqur'ani mai girma shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da Allah ya gayi shirka Allah ya fara da kananan abubuwa Allah ya ce alfawahish au aiki wanda yake mummuna Allah ya ce al-isma sabo wal baghi da ta'addanci sai Allah ya rahe da manya-manyan abubuwa yana daga cikin manya-manyan abubuwa shine abunda Allah ya haramta ashirku billah hada Allah da wani a wajen bauta abu nabi wanda Allah madaukakin sarki ya haramta shine an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ku jingina ma Allah madaukakin sarki abinda ba ku da ilimi akan shi al-imam ibn al-jawzi a kalkashin wannan aya yake cewa hadha amun fi tahrimil qawli fi ad-din min ghairi yaqin yake cewa wannan ayar ta tattaro dukkanin abun da ya shahi addini ba wa yayi magana akan shi ba tare da yaqini ba abunda ake ce mai yaqini yaqini ya bambanta da ilimi ilimi zai yiwa kana da ilimi akan abu amma wanda yake da yaqini akan abu wannan yafi ka ilimi akan shi misali wanda baya nan zamane zai iya cewa ga karatu can ana yi wannan yana da ilimi akai amma wanda yake a nan zamane shi zai gaya ma da suwa ne ne zamane da wa'anna kalak kaya gare su wani irin zama suka yi wannan to shine ake ce ma ilmul yaqin wannan shi yafi kowa ilimi wanda yake ilimi ne tabbatacce shi yasa al-imam ibn al-jawzi yake cewa wannan ayar tana ma mutane hannunsu mai sanda cewa kada mutum ya gayi wata magana a ga Allah madaukakin sarki a cikin addini inde ba ya da cikakken sani na sakankancewa ko da ka san abun inde kana shakku to kai shuru ko ka ce a bani kwana ɗaya ko kwana biyu har in yi bincike koko ka ce a kira malam wani a tambaye shi koko bari in ba ku lamban malam wani wannan ba yana nuna cewa ba kai baka isa ba yana nuna cewa ba kuma kai ma baka isa ka ce wani abu a cikin addini ba amma dai manhaj na salaf shine bawa zankita ka dan san a wajen jingina ma Allah madaukakin sarki abinda Allah bai fada ba ibn al-qayyim a cikin littafin shi madarijus salikin yake cewa wa ammal qawlu ala Allah bila ilmin yake cewa amma kaga yin magana akan abun da ya shahi Allah ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu hazihi al-muharramat tahriman yake cewa wannan cikin abubuwan da Allah ya faɗa a cikin wannan ayar jingina ma Allah magana wanda Allah bai faɗa ba ita ce ta hi kowace magana zama haramun wa azamuha isman yake cewa idan kana neman magana wanda tafi kowace magana zunubi ita ce maganar da bawa za ya jingina ma Allah wani abu wanda bai sani ba yake cewa wa lihadha dhukira fil martabati rabi'a min al muharramati allati ittafaqa alaiha ash-shara'i'u wal adyan yake cewa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun sai Allah ya rufe magana ya gaya abu na biyar wanda shine abunda dukkanin shara'o'i na duniya da dukkanin addinai na duniya sun yarda cewa ba a ba wani mutum lasisin ya kago wata magana bai soka ta ga addini
hatta yahudawa ahlul kitab zaka ga cewa malaman su suna kokarin su tsame abinda ba daga Allah madaukakin sarki yake ba suna mai da mu wanda yayin wannan maganar magana shi yake cewa Ibnul Qayyim yake cewa wannan abu ne wanda dukkanin addinai sun yarda da shi yake cewa wala tubahu bihalin yake cewa babu yadda za a yi a baka lasisin ka gai wani abu a cikin addini ba tare da ilimi ba kowane ne kai kuma duk girman rawaninka duk girman tariƙarka wala tubahu bihalin babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya ba wani mutum dama akan addinin musulunci ya faɗo wani abu na sarran shi balla takunu illa muharrama al-imam ibn al-qayyim yake cewa faɗa ma Allah wani abu wanda babu dalili akai wannan abu ne wanda baya kasancewa a cikin addinin musulunci ba sai haramun ba walaysat kalmaitatu waddamu wa lahmul khinzir allazi yubahu fi halin duna hal yake cewa su wannan abu busu kai darajar mutum ba ko naman alade wanda ana iya halitta ma mutum ya ci abin da yake matacce ne ko ya ci abin da yake naman alade ne idan ya shiga wani hali shari'a tana iya bashi dama abin da yake haramun ne a bashi daman yayi amfani da shi idan ya shiga wani hali amma abin da yake jingina ma Allah magana ne babu yadda za a ka shiga wani hali a baka daman ka kirkiro wasu abubuwa ka jingina ma Allah madaukakin sarki al-imam ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa فهذا القول على الله بغير علم yake cewa kaga wannan maganar da mutane suke ganin ta ba komai ba kowa yana fadan abun da ya ga dama a cikin abun da ya shahi addinin musulunci yake cewa azamul muharramati inda Allah wa ashadduha ithman yake cewa yana daga cikin abubuwa wa'anda suka he girman haramci a wajen Allah kuma yana daga cikin abubuwa wanda suka sun yi kowane abubuwa girman zunubi a wajen Allah madaukakin sarki saboda mi yake cewa fa innahu yatadammanul kadhiba ala Allah saboda idan aka bada koha ta kowa ya ga abin da ya ga dama a cikin shari'ar musulunci to wannan abin zai iya jawo jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya wa nisbatuhu ila ma la yaliqu bihi haka zai jawo jingina ma Allah madaukakin sarki abinda baya kamanceceniya da Allah wa taghyiru dinihi wa tabdilihi haka jingina ma Allah wasu maganganu zai kai abinda zai jawo a cikin canza addinin Allah zaka ga cewa a yau mutane sun canza addinin Allah kowa yana da addini wanda yana ganin wannan shine gadan gidansu koko wannan shine gadan shehin shi koko wannan shine gadan tariƙa shi wanda ya kamata ya kare ta kuma ya kira mutane akai to babu abin da ya kawo fitinan da al'umma suke a ciki a yau shine alqawlu ala Allah bila ilmi shine fade da mutane suke yi suna jingina ma Allah madaukakin sarki abinda ba su da ilimi akan shi haka yake cewa wa nafi ma athbatahu wa ithbatu ma nafa fada ma Allah maganar da bai fada ba yana daga cikin abin da zai jawo ka tabbatar ma Allah abin da ya kore ma kansa shi wa tahqiqu ma abtalahu wa ibtalu ma haqqaqahu yana daga cikin abin da zai jawo ka bata abin da Allah madaukakin sarki bai bata ba wanda kuma Allah madaukakin sarki ya bata kaga mutum yana kokarin sai ya tabbatar da wannan abin wa adawatu man walahu yake cewa fada ma Allah abunda bai fada ba yana daga cikin abunda yake jawo iyayya daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya ce yana kamnasu zaka ga cewa fada ma Allah magana wanda bai fade ta ba yana jawo mutane suna kin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jawo mutane suna ganin hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai adalci ba a cikin khilafa yana ganin suna ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauye wasu maganganu fada ma Allah magana akan ilimi ya jawo zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum baya jin kunya ya hamun bari ya zamana ya zagi Abubakar ya zagi Aisha ya zagi Umar ya zagi wanda ya ga dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn al-qayyim yake cewa babu abun da ya kawo wannan sai jingina ma Allah madaukakin sarki magana akan abun da bai fada ba ya ci gaba da cewa wa hubbu ma abghadahu wa bughdu ma ahabbahu yake cewa fadi ga Allah madaukakin sarki abinda bai tabbata ba yana jawo mutun ya ki abinda Allah madaukakin sarki yake so kuma wanda Allah madaukakin sarki yake so ka ji mutun yana kyamashi wa wasfihi bima la yaliqu bihi fi zatihi yana daga cikin abinda yake jawo ma mutun ya jingina ma Allah ya wasafa Allah abinda bai kama da Allah a cikin zatin Allah wa sifatihi wa aqwalihi wa af'alihi kaji mutum yana kokarin yayi tawili a cikin sufofin Allah, kaji mutum yana kokarin yayi tawili a cikin maganganun da Allah madaukakin sarki ya sabkar na wahayi, kaji mutum yana kokarin yayi tawili a cikin dukkanin wani aiki wanda Allah madaukakin sarki ya bada daman ayi. Yake cewa falaysa fi ajnasil muharramati a'zamu indallahi minhu, yake cewa babu abun da girma na haramci a cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zana kaman jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya, wala ashadda ithman, yake cewa babu abun da wannan zinubi, wa huwa aslu shirki wal kufr, yake cewa idan kana so kasan ina aka samo shirka da kafirci, yake cewa an samo su ne daga at-taqawul ala Allah, shine jingina ma Allah madaukakin sarki abunda Allah madaukakin sarki bai fada ba, wa alaihi ussisatil bid'i wad dalalat, yake cewa akan wannan ne aka kirkira, akan wannan ne aka gina bid'o'i, akan wannan ne aka gina bata ake tabbatar da mutane. Yanzu dukkanin bala'in da duniya take cikin shi na tashin hankali, surtu a kasashen musulmai, abunda yake a Suriya, abunda yake a Lebanon, abunda yake a Nigeria, dukkanin shi yana daga cikin alqawlu ala Allah bila ilm, shine fada ma Allah madaukakin sarki abunda bai fada ba, shi yana ganin jinin ka ya halitta, kuma kai Qur'ani zaka karanta ka kafirta shi, shi ma Qur'ani zai karanta ya kafirta ka. Babu abin da ya ja wannan fitinar shine fada ma Allah madaukakin sarki abinda bai fada ba. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa fa kullu bid'atin mudillatun fi din, yake cewa duk wata bid'a da ka sani abu ce wadda tana batar da mutum daga cikin addininta, yake cewa asasu hal qawlu ala Allah bila ilm, yake cewa idan kaga wasu jama'a sun hau dokin wahala, sun hau dokin halaka, yace ba abun da ya jawo musu wannan sai fada ma Allah madaukakin sarki abunda Allah madaukakin sarki bai fada ba. Haka idan ka koma alqur'ani mai girma, ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka koma maganganun salaf, maganganun manyan mutane, zaka ga cewa babu abun da suka tsananta akan shi kamar mutun ya kirkiri ƙarya ko yayi wata fatawa ko ya gayi wani abu na addini wanda bayar ilimi akan wannan. Idan majalisa ake aka mamalan tambaya, zaka ji kamun ya bada amsa kowa ya bada amsa, ana rigangantu kowa ya bada amsa. Na taba zamnawa a wani majalisi aka gayyace ni domin in yi wata ittinatarwa, wani bawan Allah ya daga hannu ya mun wata tambaya, wallahi kamun in bashi amsa mutumin da ya bashi amsa ya kai mutum biyar. To ba abun da ya jawo mana wannan fitina abun da muke ciki shine kawai at-taqawul ala Allah bila ilm, shine kowa yana fadar abun da ya ga dama a cikin alqur'ani mai girma. Shi yasa lokacin da kasan mu tace za a tantance, babu wani mutum da za a ba dama ya zo yayi wa'azi, babu wani mutum da za a ba dama yayi magana a cikin addini ba sai cewa hukuma ta san da shi ba, ta san wane ne shi, ta san ina yake karatu, kuma ta san me yake gaya ma mutane. Sai ake tunanin abu ne wanda hukuma ba ta san addini, ake tunanin abu ne an kawo shi domin a tsaida wa'azi, ana tunanin abu ne an kawo shi domin a ci zarafin addinin musulunci, alhali abu ne wanda yake mai kyau. Idan kana so kaga mutane sun fata sun hada fitina, shine su zangi jingina ma Allah madaukakin sarki abinda Allah madaukakin sarki bai fada ba. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Isra yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, Allah yake cewa kada ka yarda ka tsaya ka kafe akan abun da baka da ilimi akan shi. Allah yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, Allah yace kaga ganinka, kaga jinka, kaga ganinka, kaga zuciyanka, Allah yace kullu ula'ika kana anhu mas'ula, duk abunnan duka sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka akan wannan. Idan kai fatawa, Allah madaukakin sarki zai tambaye ka a ranar tashin alkiyama, fatawar da kai a majalisi kaza a rana kaza, inda kace abu kaza haramun ne ko kace abu kaza halal ne, ina ka samo wannan, daga alqur'ani ka samo shi ko daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samo shi. Idan baka da wani ƙwararren dalili, to Allah madaukakin sarki ya tana da narko na azaba ga mutumin da yake jingina ma Allah madaukakin sarki ƙarya. Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, Allah ce da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jingina wasu maganganu ya jingina ma Allah, Allah ce la akhadnahu bil yamin, Allah ce da mun kama shi da ƙarfi na mulki, da mun kama shi da ƙarfi na halaka. To babu mutumin da za ya ƙetaro wannan jallayin kuma ya tsira. al-imam ibn kasir a karkashin wannan aya ya hakaito mana wata magana daga al-imam qatada yake cewa la taqul ra'aytu wa lam tara al-imam qatada yake cewa la taqul ra'aytu kada ka ce na gani wa lam tara al-hali kai kuma baka gani ba wa sami'tu kada ka ce naji wa lam tasma al-hali kai kuma baka ji ba wa alimtu kada ka ce na sani wa lam ta'lam al-hali kai kuma baka sani ba yake cewa fa inna allaha saboda mi yasa Allah madaukakin sarki sa'iluka an dhalika kullihi sai Allah ya tambaye ka akan dukkanin wannan abubuwan da kace ka gani baka gani ba da kace ka ji baka ji ba da kace a gabanka akai ba a gabanka akai ba da abubuwan da ka jingina ma Allah madaukakin sarki abinda baka da wani ƙwararren ilimi akan shi haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi taruko kada ku bi hanyoyi na shaitan Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin shi shaitan a gare ku maƙiyi ne kuma mabayyani inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha kadai abunda shaitan yake umarta ku da shi shine ya'murukum bisu'i wal fahsha yana umarta ku da abu wanda yake abu ne na banza wal fahsha yana umarta ku da ayyuka wa'anda suke mummuna wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun yana daga cikin abunda shaitan yake umartan mutane shine su fada ma Allah madaukakin sarki abunda ba su da ilimi akan shi idan kana so kaga an yi aikin da shaitan yakan farin ciki shaitan yakan jin dadi shaitan yakan tabawa akan wannan aikin shine ka jingina ƙarya ko ka jingina wani abunda baka da ilimi ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce saboda ya san a kalkashin wannan fadar din da zaka yi akwai wanda su in dai an ce abu daga Allah yake sun sallama akwai wanda in dai an ce abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sun sallama dan haka shi shaidan idan ka ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ko ka ce annabi ya ce alhali annabi bai ce ba to kai mishi wani babban aiki wanda yake so yaga ana yi a doran kasa al-imam sa'adi a cikin littafin shi na tafsiri a kalkashin wannan aya yake cewa wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun shine ku fada ma Allah madaukakin sarki abinda ba ku da ilimi akan shi yake cewa fa yadkhulu fi zalika yana shiga a kalkashin wannan alqawlu ala llahi bila ilmin shine ka fada ma Allah abinda ba ka da ilimi akan shi fi shar'ihi ka fada ma Allah wani abu a cikin shari'ar shi kace Allah ya ce alhali bai ce ba wa qadarihi haka a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya aje na kaddara kai kokarin sai kai tawili a ciki a kalkashin wannan aka samu alqadariyya wanda su suna da ja'in ja da Allah madaukakin sarki a cikin abun da ya shafi kaddara faman wasafa Allah al-imam sa'ad yake cewa duk mutumin da ya sunfanta Allah bi ghairi ma wasafa bihi nafsuhu da dukkanin abun da Allah bai wasafa kanshi da shi ba aw wasafa bihi rasulahu koko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasafa Allah da shi ba aw nafa anhu ma athbata li nafsihi duk mutumin da ya kore ma Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa da shi aw athbata lahu ma nafa an nafsihi koko mutumin da ya tabbatar ma Allah abinda Allah ya kore shi daga zatin shi faqad qala ala llahi bila ilmin to wannan mutumin ya rige ya ga wata magana ga Allah madaukakin sarki wanda baya da ilimi akan ta yake cewa man za'ama anna lillahi niddan wa awthana yake cewa duk mutumin da yake tunanin cewa Allah yana da wasu abokan tarayya Allah yana da wasu gumaka taqribu min ibadati tuqarribu min man abadaha min Allah wa anda za su kusantar da mutum a wajen Allah madaukakin sarki faqad qala ala Allah bila ilmin wannan mutumin ya jingina wata magana wadda baya da ilimi akan ta duk mutumin da yake ganin yana da wani malami ko yana da wani shehu wanda zai bauta ma wannan shehu akan wata dariqa wadda Allah bai yarda da ita ba yana tunanin wannan shehin zai kusantar da shi daga Allah madaukakin sarki al-imam sa'ad yake cewa wannan mutumin ya jingina ma Allah abinda baya da ilimi akan shi yake cewa faqad qala ala llahi bila ilmin wannan mutumin ya rige ya ga wata magana wadda baya da ilimi ya jingina ta akan Allah madaukakin sarki yake cewa wa man qala yake cewa duk mutumin da yace inna allaha ahalla kaza duk mutumin da yace Allah ya halatta kaza aw harrama kaza koko mutumin da zai ce Allah ya haramta wani abu aw amara bi kaza koko mutumin da zai ce Allah ya yi umarni da ayi kaza aw naha an kaza koko wani mutumin da zai ce Allah ya yi hani akan wani abu bi ghairi basiratin ba tare da wani ilimi ba, ba tare da alqur'ani ba, ba tare da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yake cewa faqad qala ala Allah bila ilmin, wannan mutumin ya jingina wata magana ga Allah madaukakin sarki wanda baya da ilimi akan ta, yake cewa wa min a'zamil qawli ala Allah, yana daga cikin mafi girman jingina ma Allah magana shine an yata'awwala almuta'awwilu kalamahu, shine wani mutum ya zo ya yi kokarin sai ya yi tawili dole a cikin maganar Allah madaukakin sarki, au kalama rasulihi, koko mutum ya yi kokarin dole sai ya yi tawili a cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ala ma'anin istala alaiha ta'ifatun min tawa'ifid dalal, yake cewa kaga mutum yana kokarin dole sai ya murdi aya, kaga mutum dole sai ya murdi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kokarin ya gaya abin da za a yama ya gaya abin da za a yi ma mazhabar shikariya, ko ya gaya abin da za a yi ma tariƙan shikariya, saboda ya tabbatar da cewa wannan daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal qawlu ala Allah bila ilmin, kaga mujin ya jingina ma Allah maganar da baya da ilimi akan ta, yace min akbaril muharramat, yana daga cikin manyan manyan abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya haramta, wa kadhalika min ashmaliha, yake cewa yana daga cikin abubuwan da suka tattaro abinda Allah madaukakin sarki ya hana, wa akbaru turuqish shaytan allati yad'u ilayha, yace idan kana neman hanya wanda shaydan yake kira akan ta, ita ce hanya ta fada ma Allah madaukakin sarki abinda bawa baya da ilimi akan wannan, haka al-Imamu Sa'di yake cewa wa an taqulu ala Allah bila ilmin, ku fada ma Allah abinda ba ku da ilimi akan shi, yake cewa fi asma'ihi, shine kaga mutum yana kokarin sai ya tawili a cikin sunayen Allah, wa sifatihi, koko kaga mutum yana kokarin sai ya tawili a cikin siffofin Allah, wa af'alihi wa shar'ihi, haka kaga mutum ya dage sai ya nemo wani tawili na daga cikin shari'ar Allah madaukakin sarki, haka Ibnul Qayyim a cikin littafin shi Ilamul Muwaqqi'ina yake cewa wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zano, wal inna ma harrama rabbiyal fawahish, har zuwa karshen aya yake cewa farattabal muharramati arba'a maratib, Allah madaukakin sarki ya kasa abunda Allah ya haramta, Allah ya kasa shi guda hudu, sai Allah ya fara da abunda yake karami ne, sannan Allah madaukakin sarki ya fara da abunda yake shine tsakiya, sannan Allah madaukakin sarki ya rufe da abunda yafi kowane girma, shine bawa ya jingina wata magana wadda baya da ilimi akan ta ga Allah madaukakin sarki, al-Imam Ibn Kasirin kalkashin ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku ce hadha halalun wa hadha haram, kada ka ce wannan abun halal ne ko ka ce wannan abun haram ne, Allah yake cewa litaftaru ala Allahi al-kadhiba, saboda ku kirkiri ƙarya ku jingina ta ga Allah, Allah yace innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, shin kaga waɗanda suke jingina ƙarya ga Allah madaukakin sarki, Allah yace la yuflihuna, waɗannan mutane ne waɗanda babu yadda za a yi su tsira a rayuwarsu ta duniya, kuma ba za su tsira ba rayuwarsu ta lahira, a ƙalƙashin wannan ayar al-Imam Ibn Kasir yake cewa wa yadkhulu fi hadha kullu man ibtada bid'atan laysa lahu fiha mustanidun shar'i, yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa masu jingina ƙarya ga Allah ba su tsira, yake cewa yana shiga a cikin wannan duk wata bid'a wadda wani mutum zai kirkiro wadda baya da wani dalili da ya dogara akan shi a cikin shari'ar musulunci, aw halala shay'an mimma harrama Allah, hukum mutumin da ya haramta wani abu wanda yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta, aw harrama shay'an mimma abaha Allah, koko mutumin da zai haramta ma mutane wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya lamunce musu yi wannan, bi mujarrad ra'ayihi wa tashwihihi, yake cewa kawai saboda shi ra'ayin shi ne akan haka, koko kawai shi saboda ya bugar da mutane su ci gaba da yi mishi hidima, su ci gaba da kudantar da shi, su ci gaba da zama muridan shi, sai ya kada wata aya domin ya fassara ta a karkashin abinda Allah madaukakin sarki bai fade shi ba, koko abinda ba ya da ilimi akan shi. Haka idan ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga cewa manzo Allah ya tsawatar akan wannan al'ummar da cewa su yi shiru akan abun da ba su da ilimi akan shi. Bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abun da ya tsawatar wannan al'ummar da kanshi shine hatta abun da Allah madaukakin sarki ya boye, la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Hatta abunda Allah madaukakin sarki bai kai ga yin bayanin shi na shari'a ba, manzo Allah ya hana sahabban shi cewa su zanki yawan tambayar, saboda kada ta zo a galkashin tambayar su Allah ya halatta wani abu ko Allah madaukakin sarki ya haramta wani abu. Abu Darda da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun. Manzo Allah yake cewa duk abunda Allah madaukakin sarki ya halatta a cikin littafin shi fa huwa halalun, wannan abun halal ne, wa ma harrama fa huwa haramun. Duk abun da aka ce Allah madaukakin sarki ya haramta, to kada ka saurari wani mutum da zai ma tawili domin ya nuna ma cewa wannan abun ba haramun bane ba. Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Manzo Allah yake cewa duk abun da Allah madaukakin sarki ya shiru akan shi, to wannan afuwa ne, Allah ya so ya kawo sauki ne ga wannan al'umma. Faqbalu min Allah. Nan Allah yake cewa idan Allah madaukakin sarki yayi shiru domin ya saukaka muku akan wannan abun, manzo Allah yake cewa ku karbi wannan saukin, kada ku cika yawan yin tambaya har Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani wahayi wanda za ya goge muku wannan saukin. Fa inna Allah lam yakul liyansa shay'an. Manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki babu ta yadda za a yi a ce wai Allah ya manta wani abu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar da take cikin suratu Maryam, Allah yake cewa wa ma kana rabbuka nasiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masahabban shi wannan ayar, yake cewa ubangijinka bai kasance mai yin mantuwa ne ba, ubangijinka baya mantuwa. Dan haka a cikin shari'ar musulunci Allah bai manta wani abu ba, da kai zaka ga cewa a ya kamata ka zo da wannan abu. Allah bai haramta wani abu ba wanda ya mance, da kai zaka ce bari ka zo ka halatta ma mutane wannan abun. Dan haka a cikin shari'ar musulunci abunda ake so ga ahlus sunna wal jama'a kada ya jingina ma Allah madaukakin sarki, ba wai abunda baya da ilimi ba, hatta abunda kake shakku a kansa. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da salaf nagari sun kasance suna lazimta shiru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin Sa'laba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha. Yake cewa ya ku wannan al'umma, Allah madaukakin sarki ya farlanta muku wasu farillai, fala tudayyuha, dan haka kada ku yarda ku lalata wannan abun da Allah madaukakin sarki ya farlanta muku. Wa hadda hududan, Allah madaukakin sarki ya sanya wasu iyakoki, fala ta'taduha, dan haka kada ku ketare wannan iyakokin. Wa harrama ashiya, haka Allah madaukakin sarki ya haramta wani abu, falatan tahikuha, kada ku keta alfarma wannan abun wanda Allah madaukakin sarki ya haramta. Wasakata an ashiya'a min ghairi nisyanin falatabhasu anha. Manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya yi shiru akan wasu abubuwa bi ghairi nisyanin, ba tare da Allah ya mance ba, dan haka falatabhasu anha, kada mutum yayi kokari sai ya nemi wannan abun. Duk abun da Allah madaukakin sarki ya boye na daga cikin shari'ar shi, to abun da ake so ga mai imani ya lazimci shiru ba tare da yayi kokarin sai ya bayyana wannan abun ba wanda Allah madaukakin sarki ya boye. Abdullahi ibn Mas'udin da Allah ta kara tabbata a gare shi, al-Imam al-Bukhari ya haka yace man wani asar daga gare shi, yake cewa man alima falyaqul. Al-Imam Ibn Mas'ud yake cewa man alima falyaqul, yace duk mutumin da yake da ilimi akan abu to ya gai, idan kana da ilimi akan abu an tambaye ka ka gai. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam, yake cewa wanda kuma baya da ilimi akan abu idan an tambaye shi yace Allahu a'lam, yace Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sani. Fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lamu la a'lam, yake cewa yana daga cikin ilimi mutum ya ce ban sani ba a cikin abun da bai sani ba, فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah madaukakin sarki ya fada ma manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa ul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin al imam al harawi yana da wani littafi da yayi akan cewa dhammul kalam yaushe ne mutum idan yayi magana wannan magana za ta kasance magana ce munanna magana ce wadda bata da kyau ya haka yace mana wani asar daga al imam al lalaka'i daga al-Imam Ishaq yake cewa sa'altul auza'i yake cewa wata ran ya tambaye al-Imam al-Auza'i yake cewa sai ya tambaye shi fa qala isbir nafsaka ala sunna yake ce mishi kai hakuri ka jure akan abun da yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isbir nafsaka ala sunna kai kokari ka jure duk abun da aka ce ba sunna bane ko gadan gidanku ne kai hakuri ka rabu da shi duk abun da aka ce ma ba sunna bane ko da babanka yana yi kai hakuri ka jure ma zuciyarka ka shafa ma wannan abun lahiya duk abun da aka ce ba sunna bane ko zuwa ke yin shi shine isbir nafsaka ala sunna kai hakuri ka jure ka tsaya akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqif haythu waqafa alqaum yana daga cikin nasihan da yi mushi yake cewa waqif haythu waqafa alqaum ka tsaya inda mutane suka tsaya alqaumu yana nufi da shinan ahlus sunna wal jamaa duk abunda aka ce ga wasu jama'a sun tafi akan shi abun nan an samu asalin shi daga qur'ani daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kokari ka tsaya anan wa qul bima qalu yake cewa ka fada abunda mutane suka ce duk abunda zaka ji sai an boye duk wata da'awa ko duk wata dariqa da zaka ga cewa in za a baka ita sai an boye duk wani addini wanda in za a saka sai an boye ana kokarin ana kira mutane zuwa gare shi ta kalkashin kasa yake cewa wa qul bima qalu duk abun da kaga jama'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tare akan shi kai hakuri ka bar wannan abun wa kuffa amma kufu anhu yake cewa ka kame kanka daga dukkanin abinda mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kame kansu akan shi wasluk sabila salafaka yake cewa ka bi hanyar da magabatanka suka bi hanyar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi hanyar da tabi'ai suka bi hanyar da atba'u tabi'ina suka bi hanyar da tubba'i tabi'ina suka bi kai kokari ka jure akan wannan fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu yake cewa idan kai kokari ka tsaya akan abun da sunna ne kai kokari ka tsaya akan abun da maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa wannan abun ya ishe ka haka al-Imam Sha'abi daga cikin abun da al-Imam al-Harawi ya rawaito al-Imam Sha'abi yake cewa alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas yake cewa kai kokari ka dage kai addini akan abun da salaf akan abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan shi yake cewa wa in rafadaka an-nas koda ko mutane sun ki wannan abun yake cewa ka tai akan abun da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akan abun da shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo akan shi koda ko mutane sun ki ka wa iyyaka wa ara ar-rijal yake cewa na hore ka da ra'ayin mutane wana zai ce ni ra'ayina kaza wana zai ce ni ina ganin kaza a cikin addini yake cewa wa iyyaka wa zalik yace ina kashanka da ka saurari irin wannan mutanen yake cewa wa in zakhrafu halaka bil qawl koda sun kawata ma magana koda sun zo ma da magana ta siga mai dadi to kai kokari ka shawa musu lahiya ka bar su da abunda Allah madaukakin sarki ya barka da shi kai kokari kai riko da abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barka da shi al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa ma lam yarid bihi al-khabar yake cewa duk abunda ba a samu labari akan shi ba in alima intifa'uhu nafainahu yace idan mun san abunda zai samu kore wannan abun yace muna kore shi wa illa sakatna anhu yace amma duk abunda ba mu da dalili akan shi yace muna yin shiru akan wannan fala nathbutu illa bi ilmin al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa manhajin ahlus sunna wal jamaa shine ba mu tabbatar da wani abu a cikin shari'ar musulunci sai da ilimi wala namfi illa bi ilmin Ibn Taymiyyah yake cewa manhajin ahlus sunna shine ba su kore wani abu a cikin shari'ar musulunci illa bi ilmin sai in suna da ilimi akan wannan yake cewa fal aqsamu thalathatun yake cewa kasa aiki a cikin shari'ar musulunci ya kashe kashi uku ma alima thubutuhu uthbita yake cewa duk abinda muka san yana da tabbaci daga alqur'ani ko yana da tabbaci daga hadisi yace muna tabbatar da wannan wa ma ulima intifa'uhu nafiya nufiya yace abinda muka san ba ya da dalili daga alqur'ani mai girma ce muna kore wannan abun wa ma lam yu'lam nafyuhu wala ithbatuhu sukita anhu yake cewa manhajin ahlus sunna wal jamaa shine cewa duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'a ta yi shiru akan shi yake cewa mu ma muna yin shiru akan nan yace hadha huwal wajib yace wannan shine wajibin abun da ya kasance akan kowane musulmi duk abun da Allah ya tabbatar ka tabbatar duk abun da Allah ya kore ka kore duk abun da Allah ya shiru akai kai ma kai shiru akan ghairal jazmi bi nafihi aw thubutihi ba tare da kana kokarin sai kai kokarin ka kore abun da Allah bai kore ba ba tare da sai kai kokarin ka tabbatar da abun da Allah madaukakin sarki bai tabbatar da shi ba babu abun da Allah ya tsana a cikin wannan duniya kamar shirka abu na biyu wanda Allah madaukakin sarki ya tsana shine wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun ba wa ya jingina ma Allah madaukakin sarki magana a cikin addinin musulunci wadda ba ya da ilimi akan ta shi yasa malamai suka ce sakamakon mutumin da yayi ƙarya jingina ma Allah daidai ƙaryar shi daidai gwalgwadan sa daidai gwalgwadan zunubin da Allah madaukakin sarki zai ba sa idan ƙarya ce babba ya kirkiro wata aya ce daga Allah take ko ce an mishi wahayi wannan ya fita daga musulunci amma idan fatawa ce yayi ya dora mutane akan turba ta halaka to Allah madaukakin sarki zai kama shi da wannan laifin daidai gwalgwadan ƙaryar da kan ma Allah daidai gwalgwadan narko na azaba da Allah madaukakin sarki yayi ma mutum saboda su malaman suna ganin duk abinda mutum ya faɗa akan addini in dai bai da ilimi akan shi ya kafirta wannan kuma sun yi tsanani da yawa amma dai duk abin da ka faɗa na addinin musulunci ba tare da kana da ilimi akan wannan ba daidai gwalgwadan girman shi daidai gwalgwadan sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ba mutum abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh